Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaba Donald Trump na Amurka ya alkawarin cewa ba zai yarda a yi amfani da dokokin hukumar shiga da fice na Amurka ba domin ƙarfafa ayyukan ta'adda. A jawabinsa na sati-sati, shugaban na Amurka ya ce a cikin satin ta gabata ya gana da jami'an 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro da ke faɗin ƙasar, kuma batun da suka tattauna a kai shi ne shi da sakataransa na harkokin shari'a Jeff Sessions za su ba su dukkan goyon bayan da suke buƙata domin ganin sun gudanar da aikinsu, musamman yaƙi da masu aikata ayyukan ashiya. Shugaba Trump ya ce zai ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace domin tabbatar da cewa sun daƙilewa 'yan ta'adda hanyoyin gudanar da ayyukansu da masu tsaron ra'ayin addini, kai da ma duk wani masu shigowa cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Ya ci gaba da cewa ko kusa ba za mu bari a yi amfani da dokokin shige da fice ba domin baiwa ɓata gari su yi amfani da wajen musgunawa mutane ba. Ya ce tilas ne mu ɗauki matakin kare yau domin gobenmu. A ranar Juma'a ne dai shugaban Amurka ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar umarnin bayan kotu ta yi watsi da na farko, wanda ya hana 'yan kasashen nan bakwai shigowa Amurka waɗanda galibinsu musulmai ne. Trump dai yana wannan magana ne salin da yake kan hanyarsa ta zuwa Florida domin hutun ƙarshen mako, kuma ya ce a jiraci waɗannan sabon umarnin gobe ko zuwa GB. Ma'aikatan shige da fice na Amurka ta kame bakin haure da yawa a duk faɗin Amurka, musamman waɗanda ba su takardun izinin zama cikin Amurka. Sai dai shugabannin hukumar sun ce wannan kamen baya da nasaba da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar da kotu dakatar. Mai magana da yawan ma'aikatar ya ce kamen ya fi mai da hankali ne a kan marasa takardun izinin zama cikin ƙasar da masu aikata ayyukan ashiya, kuma wannan ba sabon abu ba ne domin ko yana ɗaya daga cikin ayyukan ma'aikatar ko kuma hukumar. Ya ce muna magana ne akan mutanen da suke barazana ga al'umma da zaman lafiyarsu, ko kuma masu kawo ma aikinmu cikas. Mai magana da yawan ma'aikatan Jennifer Elze ta faɗa wa sashen Faransanci na wannan gidan rediyon cewa manufar wannan kamen bai sha bamban da wanda jami'an shige da fice ko kuma takwarorinsu na kwastam suka saba yi kullum ba. Jihohin da aka gudanar da wannan kamen dai sun haɗa da Atlanta, Chicago, New York da kuma Los Angeles, inda gaba ɗaya an kame mutane sama da 160. Shi ma da yake magana da manema labarai, shugaban ma'aikatar mai kula da tabbatar da dokoki Mr. David Marin ya ce kashi 75 daga cikin waɗanda aka kame an kama su ne a Los Angeles, kuma suna da laifin da ke nasaba ne da zaman cikin ƙasar ba tare da izini ba. Ya ce hawa kuma kamen bai da alaƙa da dokar da shugaba Donald Trump ya bayar. Ya ce wannan abu ne da suka saba yi lokaci-lokaci. Wata kotu a ƙasar Turkiyya ta tumi wani mutum na ƙasar Özbek da laifin kashe mutane 39 kana. Ya ji masu da dama rauni a ranar bikin sabuwar shekara, salin da ya harbin kan mai uwa da wabi a wani gidan rawa da ke babban birnin ƙasar, wato Istanbul. Kotun Istanbul ta tuhumi Abdulkadir Masharipov a jiya Asabar da cewa shi ɗan wata ƙungiyar 'yan ta'adda ne, musamman ƙungiyar nan ta IS, domin kuwa yana da mugayen makamai. Sai lokacin da Masharipov ya aikata wannan ɗanyen aiki, sai ya arce daga wurin, amma bayan kwanaki 17 sai ga shi ya shiga hannu. Wannan kuwa ya biyo bayan ƙofar ragon da aka yi masa ne a cikin birnin na Istanbul. Mahukuntan ƙasar suka ce shi dai wannan ɗan taliki ya samu horonsa na ayyukan ta'addanci ne a ƙasar Afghanistan, kuma ya amince cewa lallai shi ne ya aikata wannan ɗanyen aikin a gidan rawa da ake kira Raina Night Club, inda wannan abin ya faru a safiyar 1 ga watan jiya. Haka kuma a wani labarin kamfanin dillancin labaran kasar na Turkiya a jiya Asabar ta ce kotu ta alakanta wasu yan kungiyar IS biyu a kudancin Turkiya da ake tuma da yunkurin kitsa kai wani hari a kasar Turai. Su dai waɗannan mutane wato Mohamed Laban da dan asalin Lebanon ne, sai kuma Mohamed Taufik wanda dan kasar Sweden ne. An tsare su a bisa wannan zargin, inda bayan an kwashi kwanaki 10 ana musu tambayoyi suka amsa wannan laifi da ake tuhuman su da aikatawan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta hana nada wani tsohon Prime Minister Palestine ya shugabanci tawagar harkokin demokradiyya na Majalisar Dinkin Duniya a Libya. Sakataren na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sanar da kwamitin tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya a cikin wata wasiƙa da ya niyyar aikewa kwamitin a ranar Alhamis na wannan ɗin taliki da ya karatunsa a ƙasashen yammacin Turai. Kuma masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa a kan wannan mukami Fayyad, wanda ake mutuntawa a sassan duniya daban-daban, ɗan shekaru 64 ne, ya taɓa zama Prime Minister ƙasar Palestine daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2013, kana ya riƙi ministan kuɗi na ƙasar tasu. Amma kwaran sai ga wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Nikki Haley ta fitar da sanarwa ranar Juma'a tana cewa Amurka ba ta ji daɗin wannan yunkurin naɗa wannan mutumin ba. An dai ɗauki lokaci mai tsawo Majalisar Ɗinkin Duniya tana nuna son kai wajen fifita mutane daga ƙasar Filistinu fiye da waɗanda suke na hannun damanmu wato Isra'ila, a cikin sanarwar da Haley ɗin ta fitar. Ta ce wannan naɗin zai sa Amurka ta yi duk abin da take ganin ya dace ta yi domin nuna goyon bayanta ga wato na hannun damanta wato Isra'ila, kuma wannan ba zai tsaya ga maganar fatar baki ne kawai ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Babbar matsalar kasashe masu tasowa kamar Najeriya, musamman daga arewacin kasar, ita ce koma bayan ilmi ta kowane rukuni. Yayin da ake nuna yatsa kan inda ake zaton matsalar take babba wato gwamnati, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya aza laifin kan duk wani da ya yi karatu, musamman waɗanda suke riƙe da iko ko suka taɓa riƙe madafun iko, da kuma malamai da aka danƙa amanar yara. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a bikin raba na'urorin kwamfuta da gwamnatinsa ta kashe sama da naira miliyan 100 domin ci gaban ilimi a ƙananan hukumomin jihar 34.
Gwamna Aminu Bello Masari ya kira ga malamai da ɗalibai da suka amfana da waɗannan na'urori masu amfani da kwakwala da kuma kayayyakin yanar gizo-gizo da su yi amfani da su ta hanyoyin da suka dace.
Duk abin da aka kin ba manitarin abin nan, to aikin banza ne, wannan ma da za a sa. Yanzu in muka tashi muka shiga wannan makarantar, akwai wanda MTN suka yi, akwai wanda suke ba wani. Duk makarantun da ke Katsina waɗanda na kewaya mai kama da irin wannan ba wani ke yi. Wani wurin in ka je ƙurar da za ka kwashe, kai da gani waɗannan computers ba yadda za a yi su yi aiki. Matsalar tana nan gare mu.
Gwamnan ya ƙalubalanci malamai da suke cewa babu kayayyakin aiki a makarantu.
Malaman makaranta suna su cewa ba kayan aiki. To ya mai malamin allo wanda ke bakin hanya da yara fiye da 100, kuma a ƙarshe za su yi tsarki su yi alwala, sun san karatun fata. Kai an ba ka har albashi ake baka, shi ba a bashi albashi. Amma ka rungume ne ka ce ai ba kayan aiki. In gida ya ce ka tsinci tsakuwa, ka ce kowa zai zo gidan shi, zai zo makaranta ya zo da tsakuwa 20, ko tsakuwa sayanta ake. In kana koyi abin ne ka ce to yanzu kaka ta yi, kowa ya zo a zo ai motar kara. Duk abubuwan nan da ake yin na koyawa basic education practical akwai su, amma kana jira sai wanda aka yi daga China, sai ko aka yi daga America, aka kawo aka baka.
Wanda Masari ya ce mafi yawan waɗanda suka yi retire daga matakin mataimakin director har zuwa babban sakatare, zaka ga daga ma'aikatan ilimi suka fito. A saboda haka yace ya kamata a ce bangaren na ilimi yana ƙara samun wani tagomashi na cigaba.
Ka kalli ma'aikatan gwamnatin jihar Katsina, duk wanda yake daga ainihin assistant director zuwa permanent secretary, da waɗanda suka bari da waɗanda suka yi, zaka kara akalla kashi 60% daga education suke. Me yasa education kuma ya lalace? Kowa ya bar wurin, Allah yake bar wurin ba ruwan shi. Kako kamata a ce babu sector din da ta samu attention kamar education. Saboda haka abinda zamu zo mu yi nazo ne kawai ba don abun ba don in samu dama in magana da ainihin managers na primary education da suke nan. Wannan abinda ake so a yi daidai yake da a ce mun tare nan zamu raba birruka da aiki ko pencil pencil. Wannan instrument ne na aikin zamani. Computer da internet su ne instruments na aikin zamani. Ba wani abu bane wanda yake za a celebrate kamata a ce every day su ga suna saye wani abu ne na yau da kullum. To in mun yi ceremony nan an je an kakkafa wallahi in ba tashi sai ka mana da wata shida in ka je wata kurarta ma baka shiga inda aka sa ta. Bayan an kashi daruruwan miliyoyi aka kasa wannan abun kuma ana buƙatar shi kuma yana da amfani. Saboda ba ne da amma in mutum guda ɗaya ne ya je sai desktop din shi ko yana da laptop ne ya dan internet facility na shi to sai ka ga ya rike kan shi ya rike abinci amma na gwamnati gashi komai an yi amma da wanda ke kula da shi da wanda za su yi aiki da shi kun watsa sai ya lalace sai a zo a ce ai gwamnati ba ta komi.
Gwamna Aminu Bello Masari ya hori malamai da su guje yin ƙarya ga ɗalibansu domin yin haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba.
Ana malami kake suke yaranka su kama ka da ƙarya. The bane of the problem of our country ake losing trust tsakanin shugabanni da wanda ke shugabanci. Ko shugaba ya ce ku yi arewa ka bincika ka je yi kudu ya ce a yamma an tsince shi a gabas. Ya zanna ya lissafa maka ƙarya. Aminu ya yi, Yau ya yi, Abdulaziz ya yi, Waye ma ya yi. To gobe Muhammadu Lawal ya zo ya ce kaza mutane suka ce ba su yarda ba sai a ce me lahinsu. Sun ga wanda ya fi shi girma, ya fi shi shekaru, ya fi shi mukami, ya fi shi ilimi ya yi ƙaryarsu.
Ya ce za su gyara ilimi tun daga tushe saboda wasu abubuwa da ake yi a ɓangaren na ilimi.
Waɗanda ma suke da ilimin education ɗin su yi teaching. A'a sai a ce an mai da shi finance officer, an mai da shi revenue officer, an mai da shi kaza, an mai da shi kaza. Sai ga makarantu su ending up with casual staff. Most of the casualization ɗin da muke fama da shi ba don ba malaman ba ne ko ba ma'aikatan ba ne. Ba a kai kowa inda ya kamata ya aikin ba. Wane ɗan wane ne wace, matar wane ce ko ƴar wane. Saboda haka ba za a kai ta aiki wuri kaza ba. Shi ma ya fi aiki wuri kaza sai a ce to a tattaro da su headquarters a yi ƴaƴan manya ne.
Gwamna Aminu Bello Masari ya ce idan babu malamai da ba a san inda aka nufa ba yanzu.
In babu teacher, da want to be a president, da want to be a scientist, da want to be an engineer, da want to be a farmer. Duka wannan without teacher ba za a sa. So you should appreciate the role you are playing. Please, wa'annan computers da za a sa, za a monitor amma wa'anda aka ba abun sai su rike amana. Su kula da su fiye da yadda za su kula da nasu. Because nasu in ya lalace ba wanda zai tambaye su. Wannan ko Allah zai tambaye su.
Shugaban hukumar ilimi ta bai daya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya ce za su baiwa waɗanda za su yi amfani da waɗannan na'ura masu amfani da kwakwalwa da kuma kayayyakin yanar gizo-gizo wani horo domin samun ci gaba.
Muna da su ƙwararru. Kuma ka san wani lokaci ba dan baka sani bane ake wa'azi, ka sani ake wa'azi. To duk da haka nan da yadda Allah masu kula da wannan kayayyakin zamu kira su, zamu ba su haske a karantar da su, a karata da su, a nuna musu da sabon nan. Domin kana je gwamnati na ta jan kunne da cewa a rike amana, wannan kaya kada a kai su kura ta lullube mana su.
Alhaji Muntaru Magaji shine sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa yayi bayani kamar haka.
Hakika a kaya ne kwance gindin kaba. Ni a tsari na da bangare na da komai nawa gaskiya ba ni da wata matsala ga kula da kayayyaki wanda ma ba wa'innan din ba suna san ina ta karewa kusan kullun hadana da al'umma kenan. Ballantana wannan kuma an yi matashi a kai to cikin yadda Allah za ya kokari a kare su gurgurdan hali kuma za a yi duk abin da za a yi a ga cewa ba su kai ga lalacewa ba cikin yadda Allah.
Zardin Sanu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga jihar Taraba kuma gwamnan jihar Darius Dixon Ishiyaku ne ya ce babu yadda za a yi wata al'umma ta samu ci gaba muddin bata himmatu kan harkar ilimi ba. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo.
Muddin tarayyar Najeriya na fatar cimma burinta na bunƙasar tattalin arziki da zamantakewar al'umma dole ne ta jajirce ta wurin inganta ayyukan ilimi. Gwamna Darius Dixon na jihar Taraba ne ya yi wannan furuci yayin da yake kaddamar da ofishi da kuma motar zirga-zirga da gwamnatin jiharsa da tanadarwa hukumar jarrabawa ta Afirka ta Yamma WAEC cikin kwanan nan a garin Jalingo. Gwamnan ya ce an kirkiri jihar ta Taraba ne shekaru 25 da suka gabata amma sai yanzu take samun ofishin hukumar jarrabawar. Ilimi shine jigon ci gaban kowace al'umma.
And Taraba State recognizes such vital
kuma jihar Taraba na la'akari da wannan muhimmin rawa da ilimi ke takawa za mu ci gaba da yin abin da ya dace don jihar mu. Haka ne yasa da kwamishinan ilimi ya nemi tabbatar da kafa hukumar ilimi ta Afirka ta Yamma a jihar nan na bashi cikakken goyon baya. Na yi amanna akwai faduwar matsayin ilimi a wannan jiha, amma abin farin ciki shi ne mun tashi daga matsayi na 42% zuwa 67%. Ina kuma fatar za mu ƙara himma daga wannan matsayi na kashi 67% zuwa fiye da 80%. Da yake jawabi, kwamishinan ilimi Johannes Jigem ya ce gwamnati ta biya kudaden jarrabawar kammala karatun sakandare na ɗaliban makarantun sakandaren Makafi da Kurame da ke mutum biyu da garin Garbabi da kuma na makarantun musayar ɗalibai daga jihohin Najeriya daban-daban. Kwamishinan ilimi ya kuma zayyana nasarori da gwamnati ta samu a fannin ilimi.
The trainers workshops for stakeholders in education. Distribution of instructional materials to secondary school in the state. Monthly subvention feeding for exchange schools in the state. Timely transportation of exchange Taraba students to the 19 northern states of the country. Release of Martin Grant to Subek. Great improvement in the performance of our students in the 2016 WAEC result.
Daga nan Commissioner Jigem ya koka bisa bukatar ƙara malamai a makarantun gwamnati, samar da ababen zama ga ɗalibai a azuzuwa, samun ƙarin malaman ilimin kwamfuta da kuma rashin motocin aiki wanda zai taimaka wurin bibiyar malamai a makarantu. Da take nata jawabi, shugabar sashen gwaji na hukumar jarraba ta Afirka ta Yamma, Mrs. Francis Yoha Onoku, ta bayyana godiyarta ga gwamnatin jihar Taraba. Ta ce an fara neman kafa wannan ofishin hukumar jarrabawar a jihar ne bayan kafa jihar shekarar 1991. Daga nan ta ce ofishin ta WAEC za ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
A jihar Kebbi kuma kungiyar na kasassu ta kira gwamnatocin jihohi da ta tarayya su tallafa a ilimin ɗiya mata, waɗanda a cewar ƙungiyar su ne kusan rukuni da aka fi bari a baya a wannan marra. Shugaban ƙungiyar a Kebbi Abdullahi Ali Usman ne ya yi wannan kira a hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad a lokacin bikin ranar naƙasassu na bana da aka yi a ƙarshen watan jiya.
To alhamdulillahi, manya-manya abubuwan da muke da su shine babu wani abu wanda zai iya kawo ci gaban al'umma a duniyar nan sai ilimi. Kuma inda muka ganin cewa ana so a ɗan bar mu baya shine ko a ɓangaren ilimin kuma a ɓangaren 'yan uwa mata. Alhamdulillahi, ba wai ba mu da ba, muna da mata to waɗanda suke da na ƙasa wanda yake kuma suna makaranta. Makarantar da suka yi kuma wasunsu suna secondary school, mun san muna da wasu a polytechnic, muna da wasu a NCE, mun san har wanda sun haƙare suna da NCE da sauransu. Kuma akwai ƙanana waɗanda suke primary school, amma kuma muna da yawa waɗanda muna son a tura su zuwa makaranta domin su samu ilimi, su samu dogaro ga kai. Shine wannan ranar muka fito domin mu haɗa mu duniya cewa muna neman gwamnati mu ta taimaka ma 'yan uwa mata, ba kuma su ɗaya ba har da maza, domin a samu cewa sun samu ilimi mai inganci, domin shine kawai za su samu su zama cewa sun samu dogaro. Kamar misali, mu abinda muka ɗauka cewa ake ce mana ƙasa shine kasawa ta zuciya. Mu yanzu nan alhamdulillahi mun yi karatu kuma gwargwado muna aikin gwamnati, babu wanda zai gane mu ya ce muna na ƙasarsu. Don me dundu abin da wani mai ƙafa, mai ido, mai kunne, mai haruta ke iya aikatawa, muna iya aikatawa ko kuma ma mu yi abin da mutum bai iyawa. To wannan shine muna so mu zama misali ga sauran 'yan uwanmu na baya, kuma mu zama misali ga gwamnati jihar Kebbi da kuma gwamnati ƙasa baki ɗaya. Don Allah a taimaka ma 'yan uwanmu su zo su samu ilimi domin su ma su samu dogaro ga kai. Al'ummanmu ba bara suke so ba, na ƙasa ba bara take nuhi ba. Muna so ne mu zama Allah ya bamu mu baku, Allah ya baku ya bamu, bamu son Allah ya baku mu samu. abinda muke so shine dogaro ga kai. To kiran da zan yi zuwa ga gwamnati jiha shine ƴan uwan mu wanda suke da na ƙasa har dai ba ƴan uwa mata ba, don su aka yi bari baya bangaren ilimi. Don haka muna kira da Allah gwamnati ta ɗebe wani abu da ake cewa special scholarship, wani tallafi na musamman ga ƴan uwa masu na ƙasa domin zuwa makaranta. Keɓe musu tallafi na musamman domin samu zuwa makaranta zai taimaka musu ƙwarin gaske, saboda ko ba komi wasu wallahi tun daga uwayensu da an ga suna da na ƙasa, uwayen ma su za su fara ɗauko roba su ba su ce su je su yi bara. To da za a samu gwamnati tana tallafa, akwai wani tallafi na musamman wanda gwamnati kai zaki ga sun je makaranta, kuma akwai wani abu wanda ni la'akari da shi. Duk wani wanda ki gani Allah ta'ala ya kawo mai wata tawaya, in kista shi makaranta zaki ga Allah ya bashi wata basira ta daban, yana da wani baiwa da Allah ta'ala ya mai. Don haka muna kira ga gwamnati ta taimaka da tallafi na musamman ga ƴan uwanmu domin su je makaranta, wanda kuma suka yi suka kare akwai su. Muna kira ga gwamnati jiha Kebbi ta ba su aiki na musamman domin samu dogaro ga kai, kuma ya zama misali ga waɗanda ba su je ba.
To da shike ban katse ma hanzari ba, akwai wasu wanda already suna cikin makarantar da amma sai kaga sun bar makaranta sun koma suna can wurare suna bara. Wanda irin kira za ka yi ma irin waɗannan mutane?
Abinda kiran da zai musu shine su diba misali daga remu, kamar yadda sun kaga suna makaranta ko suna jin babu daɗi ko akwai wahala, haka nan na hon mun kai har suka ga mun kai ga inda muke tattare da cewa mu da na ƙasa yanzu nan muna iya zuwa mu huskanci kowa, kuma mu yi magana da kowa, kuma muna ansa albashin mu gurgudu wanda yana iya ɗaukar lalura mu. Don haka ina kira gare su cewa su dage, amma kuma ina kira ga gwamnati wallahi inda ana ba su tallafi na musamman ba su gudu, a daure don Allah gwamnati ta shiga cikin al'amarin ga.
Sunana Hannatu Dan Jumma daga kungiyar Albino Foundation Kebbi Chapter. Game da ƴaƴa mata dai gaskiya suna neman tallafi, saboda idan sun kaje makarantar nan zai taimaka musu, ko kuma in kaman wani wai iya zuwa makaranta ko ta aikin hannu ma zai iya taimaka mai, amma muna neman tallafi saboda kara mana ƙarfin gwiwa.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Shugaban jami'ar tafi da gidanka da ake kira National Open University ta Nigeria, Professor Abdullah Uba Adamu, ya yi magana kan ƙalubale da jami'ar take fuskanta. Farfesan ya tattauna kan nasarori da matsalolin jami'ar a hira da yi da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari.
To, ƙalubalen dai guda uku ne. Na farko akwai ƙalubalen cewa ita wannan makarantar har yanzu ana mata wani irin kallo kamar ba wai ilimi ake koyarwa a makarantar nan ba. Dalilin da yasa ku, saboda mutane suna ganin cewa yaya za a yi kai karatu daga gida. Amma akwai jami'o'i irin waɗannan a duniya guda 56, kuma babbar su a Ingila take. To saboda haka sai mu ga cewa idan a Ingila za a yi nasara, me yasa mu a nan ba za a yi nasara ba? To wannan shine babban kalubale na farko. Wannan kalubalen kuma sai ya fito zuwa ga na biyu, inda yake idan ɗaliban mu waɗanda suke yin wasu kwasa-kwasai suna son su ci gaba da karatun su, to suna samun matsala. Takameme wannan wanda suke aikin lawyer, wanda suka gama aikin lawyer, idan suka gama kamata a ce sun je law school, inda za su zo su zama lawyers, su dinga practicing, wato su je su buɗe cambobi da shauransu, su je kotu su dinga yin abubuwa. To ita Council for Legal Education, wacce ita ce hukumar da take kyale waɗanda suke digirin law, su je wannan makaranta ta law school, sai suka hana mu. Suka ce ɗaliban mu ba za su je wannan makarantar ba, kaga ma wannan babban kalubale ne. Me yasa suka hana mu? Saboda su suna ganin muna yin karatu ne ta hanyar gidan waya, wato karatun da ake cewa correspondence. Kuma su a dokar su ba su yarda duk wanda ya karatu ta hanyar gidan waya ya zo ya yi karatu a wurin ya zama lawyer ba. Suna ganin ba cikakken lawyer ba ne. To kalubale na uku shine NYSC. To kafin mu zo wannan hidimar ƙasa, bara mu maganar yadda ake kokarin warware kalubale na biyu na wannan Council for Legal Education. Sun ta'allaka ne akan cewa dokanmu da aka kafa ita wannan jami'ar ta ce za ku yi karatu ne ko za a bada karatu ta hanyar gidan waya, by correspondence. Wannan dokar gaskiya kan ta faɗa haka. Allah cikin ikonsa, sai Allah ya kawo Honorable Distinguished Barrow Jibril, yana Senate ba tare da ni na sani ba ma, tun ma kafin in zama Vice Chancellor a NAO, sai ya kawo motion na cewa a canja wannan dokar. Saboda haka da na zo faduwa sai ta zo daidai da zama, sai muka daga abin. Saboda haka an yarda cewa a canja dokar, saboda a cire wannan correspondence din, don kaga a bawa ita dokar kaimi. Idan aka bata kaimi, to to yana ana nufin kenan wannan Council for Legal Education ba su kuma da wata hujjar da za su ce yaran da suka yi law announce ba za su je law school ba. To Barau Jibril shine gaskiyar magana ya tsaya ya jajirce akan wannan abu. To kalubale na uku
to yanzu an cire din ranka da
an yi public hearing ma. An yi bill na farko, an yi na biyu, sai aka zo aka yi abin da ake kira public hearing.
Taron ra'ayin jama'a.
Wajen ra'ayin jama'a wanda ya ga cewa shi bai yadda ba to ya faɗa. Kuma aka zo aka gama lami lafiya ba wanda ya ce bai yadda ba. Su kansu hukumar jami'o'i ta Najeriya, National Universities Commission, da aka kira su ta suka ce ba su da wata haufi akan wannan canji da za a yi wannan doka. Sun yadda sun yadda a yi.
To wai ranka da cirewa za a yi a mayar gurbi ko kuma cirewa za a yi shi kenan wannan kaidin ya fita.
Za a faɗa ne a cewa wannan makarantar ita ake kira Open and Distant Learning, ODL. ODL tana nufin karatu mai linzami. Wato ko a ina kake a duniya zaka iya karatu a wannan jami'ar, ba wai correspondence bane, ba wai part time bane. Saboda za a tattaro maka duk kayan study materials din ne ka karba, sai ka je a lokacin ka ka zauna ka karanta. Idan ka gama karantawa, sannan lokacin jarabawa ka je kai jarabawa ka kaman kowa. Ta haka fa muka yayi a wannan sati biyu ko sati uku da muka yi convocation din mu bikin yayi dalibai, muka yayi dalibai guda fiye da 10,012. Kuma ɗaya daga cikinsu wanda muke alfahari da shi, wanda muka yaye Honorable Kawu Sumaila, a hankali Kawu Sumaila sai da ya zo nawun ya yi karatunsa ya gama digirinsa BA Islamic Studies. To saboda haka idan aka gyara dokar ta koma ODL, Open and Distant Learning, wanda shi ne aka fi sani, shi ne lafazin da aka fi sani a duk duniya, to sai ka ga cewa ba za mu samu matsala ba. Council for Legal Education ba za su ba matsala ba. An kazalika NYSC, saboda shi ne kalubalen na uku. NYSC su ma suna ganin kamar part-time muke, kuma dokar NYSC ba ta kyale a yi degree part-time ba. In dai kana part-time degree kai, to ba za ka yi NYSC ba. To kaga idan muka cire duk wani maganar ko part-time ko correspondent, muka nuna cewa we are full-time, cikakken ilimi ne. Full-time, yadda kake da 5 credits, 3 credits, 2 credits, haka muwa muke da shi. Kuma yadda ake yin degree nan a shekara hudu, a kowace jami'a mu ma a shekara hudu ake yi. Ya danganta ga course din, in direct entry ne shekara uku, in kuma jam ne shekara hudu. In dai ja nawun kai kace kana son kai karatu a Harvard University, to za a dauke ka. Kuma ba wai kawai ina faɗa ba ne, dalilin da yasa saboda sai da muka tace manhajar da ake koyarwa. Idan aka tace wannan manhajar, ka zauna kai jarabawar, ka zauna ka ci, to ka zauna duk inda zaka je kai karatu ta zauna. Saboda ita ce jami'a a duniya ta kowace tsada, ta kowace daukaka. To ko nan gudun zaka yi applying akai ka, saboda Harvard University da duk wata jami'a sun riga sun san National Universities Commission, sun san matsayin National University Commission a matsayin wato su ne masu tace ingancin ilimi a Najeriya. To idan dai ka riga kai noun daidai yake da kai kowace jami'a. Dalibanmu suna kowace jiha, muna da santoci guda 77 a Najeriya, kuma total daliban namu sun kai wajen fiye da 250. To ana yawan samun wannan matsala, a ce sakamakon jarabawa bai fito ba, wane ne bai fito ba da shaurin, sai muka ce to yanzu ma mun rufe su waɗannan mutanen masu sarrafa wannan abin, mun daina aiki da su, mu zamu yi namu da kanmu.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai mako.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titi a birnin Mogadishu domin zanga-zangar lumana na goyon bayan zaɓaɓɓen sabon shugaban ƙasar. Sai dai kuma zanga-zangar suna kira ga sabon shugaban da ya tabbatar da an samu wakilci na gari a majalisar dokokin ƙasar, kana rabawa mukamman gwamnati yadda ya kamata. Ma zanga-zangar dai daga bisani sun taru a dandalin da Hassan. Suna dauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce, suna waka, suna nuna goyon bayansu ga sabon zaɓen shugaban Muhammad Abdullahi Farmajo. Ɗaya daga cikin abin da aka rubuta a kwalin masu zanga-zangar shi ne Mogadishu ta cancanci ta samu wakilinta na musamman a cikin majalisar dokokin ƙasar, domin ko ita ce birnin da ke jagora ga sauran birane tun da anan ne fadan gwamnatin ƙasar take. Ƙasar Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami da sanyin safiyar yau Lahadi, kuma ta jefa ne a gefe, ya faɗa ne a gefen teku, in ji jami'an sojan ƙasar Koriya ta Kudu. Wannan dai shi ne na farko da ƙasar ta yi tun lokacin da shugaba Donald Trump ya hau kan karagar mulki yau kwanaki 22 da suka gabata kenan. Masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum sun ce sun Koriyan ta yi hakan ne domin jin abin da shugaba Trump zai ce ko kuma zai yi.
Masu sauraronmu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.